أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك مدساتها أو أن مسلاتي متر البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء ذكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى يومنا بقي جوات من جمادة الآخرة هجرة دقى مكة زوى مدينة دبو إياد قريب دا أربعين دبير واندي دي دا إشرين جوات مقوم شابيو أكلان دا بطول دبو بيو دا إشرين دا أكو إدام بأمان تابا muna cikin shakhsiya ta 23 shine Ja'far ibn Abi Talib yau ne shine darasin mu na 90 a cikin karatun wannan littafin mun tsaya inda malam ya yi da mana bayani dogon hadisi na Ummu Salma akan hijira da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi daga garin Makka zuwa garin Habasha dalilin albarkatun kwadayi ko magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuta yi zuwa garin Habasha saboda Habasha da kai wani sarki wanda baya yarda a zalunci talakkan shi ko baya yarda a zalunci wani abunci hakan ya sanya suka kama hanya suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Habasha kuma abin da yake ya kawo kasancewar su waɗanda suka yi hijira sun amince akan a cikin addinin su mutanen garin Makka suka aikata waga karkashin jagorancin ko kuma mutane guda biyu daga cikin manyan mutanansu ne Abdullah ibn Abi Rabi'a da Amr ibn al-As akan su kai su amsu waɗannan mutanen tare da su da kai cututtuka wanda aka yi wa waɗannan malaman fada da shi sarkin garin Habasha shine Najashi mala ya kawo mana dogon hadisi abinda yayi wakana duka Ummu Salma ta mana rasulullahi abinda yayi wakana haduwarsa ta farko da Najashi da haduwa ta biyu da suka yi kuma da amintin da Najashi ya ba su a cikin kasar shi na su ta yi su abinda suka ga dama na daga addinin su ba tare da tsangwama ba kuma duk wanda ya taba su hakika kamar ya taba shi malam bayan shi ya dan kawo mana wata doguwar nasiha akan yanayin da muke rayuwa da shi a yanzu na mai da'awa ya san yaya zai yi wani salo ya kamata ya dauka idan ya isar da da'awar shi mun ga irin maganganun wanda Ja'far yayi wa Najashi yayi kana'in shi sai ga malaman garin ko malaman coci sun zo wanda aka kirawo su suka shimhuda a tawara suka shimhuda injila sai ga sunan suna kuka albarkacin isaru na Ja'far da Abi Talib da ya dauka kuma albarkacin abin da ya karanta musu na daga alqur'ani malaya ya kawo doguwar nasiha har zuwa inda yake cewa إن الأجيال الجديدة فقيرة إلى معرفة الإسلام بلغة طيعة وضلالة قريبة. إكتشوا ون متاني ون دسكيرا يوا أكم أتكم ون النظام النكا كو أتكم ون الكرن النكا كو أتكم ون الجيل إن سنة بقات السن منين أيه المسلم تا إذا ما كانوا كديوا ذاك سام واني أنا توتيا شي مسلمين ينا بسونا na musulmi amma dai idan zaka tsatsara shi ka tambaye shi menene wannan musuluncin wallahi ba zai iya faɗi maka ba menene ake nufi da wannan musuluncin amma dai shi ya sani shi musulmi ne kuma yana abinda aka ce ai amma dai bai san ba ainihin menene musuluncin ba bai jima ba nake ganin wani yana ana tambaye wani wanda yake musulmi ana tambaye shi ake cewa menene rukunin musulunci guda biyar sai wara zanu khalifai khalifofi guda hudu to ka gani wannan wajibi ne mutum wai bai takaita ba akan a'a bari in zo in yi sallah shikenan na amshi sunan musulmi wajibi ne ka san wannan musulunci kuma ubangiji ma abin da ya umurce mu da har mu san wane ne ubangiji mu san girman shi mu san wannan addinin sannan mu zo mu yi bauta fa alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika haka ubangiji ya umurce mu wajibi ne ka kai sani menene wannan addinin kamun kai wata ibada wanda aka nema kai a cikin wannan addinin shine nan malamin yake bayyana mana yake cewa wannan jibilluka na wannan lokacin ko a wannan lokacin lalle mutane suna da yunwar su san menene wannan addini na musulunci zaka samu mutum ya amsa sunan shi Muhammad sunan shi amma dai idan zaka tare shi bai san musuluncin nan ba bai san ba yaya za a yi a shiga musuluncin nan ba bai san ba wa'ansu abubuwa za a yi su warware ka su huta ka daga cikin wannan musuluncin yake cewa to wajibi ne mu sani wannan addinin namu na musulunci bi lughatin tayyi'ati da wani yare wanda yake yare ne wanda yake sahar yare ne wanda yake saukakakke wanda daga an wadi maka ga musulunci me ake so ga musulunci me yake wajibi a gare ka a matsayin ka na musulmi a ce dukkan su ka san su wadilalatun qariba kuma da wa'ansu dalilai wanda suke makusanta wanda idan an wadi maka ko da ba wanda ba yake musulmi ba idan an bayyanar mai da wannan dalilan to zai iya fahimta ga inda aka sa gaba kuma ga abin da ake so da wannan musulunci yake cewa tamda'ul faragun nafsi al-malhuz abubuwan da banmu da su a cikin zukatanmu abubuwan da suka takaita a gare mu mu cike gurbin su da wannan sanin wannan addinin namu na musulunci yace wa tudahdihu shubahat allati ikhtalaqaha samasiratul ilhad wa tahallul yake cewa kuma mu dakushe ko mu lalata dukkan wata shubaha wa'inda wa'ansu dillallai na kahurai suke zubuwa su sanya a cikin wannan addinin namu na musulunci zaka samu duk yanda ake da kai wa'ansu wanda a cikin ku musulman za a zaba a ba wa'ansu kungilan a ce ga abinda ake so na daga shubha ku yada musu a cikin addinin su to shi kuma duk lokacin da za a ringa yada shubha to ana dab da a rasa ina aka sa gaba a cikin addini saboda duk wanda yake nema ya sa maka shubha a cikin addininka yana nema ne ya raba ka da wannan addini shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake cewa wa man ittaqa shubahat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi duk wanda ya nisanci shubha to hakika ya kubuta da addinin shi ya kubuta da mutuncin shi a duk lokacin ku zaka hada ko za a kawo maka shubha jita-jita ko wani abu wanda ana so a gogawa addinin musuluncin nan kashin kaji to a lokacin nan zaka ringa to an yi ku kaza haka ne an yi ku kaza haka ne to a wannan halin an ci galaba akan ka daga lokacin da bakka da matsaya a cikin addinin musuluncin nan to shikenan kai kuma ka fita daga cikin wannan addinin musulunci to shine malamin yake bayyana mana wajibi ne mu san wannan addinin namu na musulunci mu sanya zanmu kirayi waɗanda ba su shigo wannan addinin ba su shigo wannan addinin mu da yake muna cikin shi wajibi ne mu zagi ne don mu karanci wannan addinin mu san ina aka sa gaba a wannan addinin wa'ansu abubuwa ne wanda za mu yi su gyara mana wannan addinin namu wa'ansu abubuwa ne za mu yi wanda za su hutar da mu daga cikin wannan addinin namu zaka samu malamin ya kawo bayani akan lalle da kai waɗanda aka ba su dillalancin wannan addinin na musulunci akan su zo su yada shubha dindan a raba mutane da aqidunsu a raba mutane da addininsu yake cewa ba'da zahbil isti'mar al-akhir fi ala biladina bayan colonization wanda suka zo suka yi colonization sun tahiye su to abinda ake so a zo a yada shubha ga kanun su kuma wannan shine abinda muke rayuwa a cikin shi kamun lokacin duk wanda ya san abinda ya dalilan da suka sanya aka kawo colonization yana ɗaya daga cikin manyan dalilan shine a yada addinin kristanci wannan ɗaya ne daga cikin manyan dalilan duk da mun sani crisis economic da rashaye su suka rasa inda za su sa gaba suka ce to a dawo Afirka a dawo bangaren America Latin ko a dawo bangaren wannan yake da suna India aka tahi amma dai a cikin kalkashin abinda su baba suka bada akan wajibi ne a wannan tahiyar da za a yi a yada addinin kristanci to bayan sun tahi to me za a yi wannan mutanen an yi a raba su da addininsu sun kiya to yanzu bari a kawo wani shubha wanda za ta lalata musu addininsu kuma akan tahiyyar zumuke tahiyya yau an kawo kaza aka ci galaba akan shi gobe dadi za a yi a kawo kaza jibi dadi za a yi haka za a yi ta tahiyya diddan kai la ilaha illallah wa la ilaha illallah kai ba kafuri ba kai ba musulmi ba kai kana nan duk abin da zai kawo zai taba horiyyarka a wanda abin da aka sanya maka kai a ce maka wannan ai incin ka ne kai to duk abin da zai sha makance ka akan abin da zai waranta maka rai sai ka rinka gani wannan abin koda ya dace da addinin musulunci shi wa wannan abin yi mun aikata shi kuma bai kamata ba a ce ba a tsarin rayuwa ta musulmi ba a ce yana da wata iyaka in ba iyaka ta addini ba duk abin da addinin ka yace maka wani kakkai to wannan ita ce iyakar ka ma na haitukum anhu fashtanibuhu duk abin da aka ce muku kakkai a cikin addinin ka to wannan ita ce babban iyaka wanda aka sa maka wajibin ka ne ka nisance shi 100%. Amma da ya kawo yake bayani yake cewa wa min haqqil islam ala rijalihi an yuwajibu ad-dunya bima ladayhi min turatin khaliq yake cewa yana da haƙƙin musulunci yana da haƙƙin musulunci akan mu shine mu wajahanci mu muskanci wannan duniya da duk abin da gare mu ne daga at-turas shine wannan tsabata al-qur'ani da sunna da ita yake mata mu wajahanci duniya mu muskanci duniya kuma wallahi tallahi a cikin su ba wani abu wanda ubangiji ya rage bi hudi mai ba a cikin shi abinda zai gyara mana rayuwar mu abinda zai gyara mana duniyar mu da lahirar mu abinda zai sanya mu samu ci gaba kai ba wani abu wanda za a ce maka an kirkira a duniyar nan ba ce idan ka koma al-qur'ani ka ta bayani shi Qur'ani abu ne wanda yau da gobe da jibi da abin da zai zo nan da karni goma yana tahiyya ne jiji da zaman su kaka ce a ai wannan abin ai lokacin manzon Allah aka sabkar da Al-Qur'ani zamanin su daban kai ma zamanin ka daban Al-Qur'ani ubangiji ya kawo shi mu'jiza ce wanda take tahiyya a kowane zamani salihan li kulli zamanin wa makan in a ina kake in a wani zamani kake Al-Qur'ani yana tahiyya didi da kai haka kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne a gare mu haƙƙin musulunci ne a gare mu mu wajihanci mu muskanci wannan duniya da abin da gare mu na daga at-turasul khalid yake cewa na'am faladaina kitabullahi illa tubla jittatuhu wala tufna sarwatuhu yake cewa kwarai kwa muna da alqur'ani wanda har abada bangarorin shi ba sa tsufa kace ai wannan ayar da aka dauko ta ai wannan bata dace ba da wannan zaman namu da wancan zamanin ta dace yace to wannan kai kuskure Qur'ani a kowane zamani yana tahiyya bangarorin shi ko abin da yake cikin shi baya tsufa kuma haka sarwar da take ciki abin adamu ko abin asarwa abin mai tsada da yake cikin shi abada baya karewa yake cewa waladaina nubuwatun muhimmatu sirra ko baya haka ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ya karantar da mun kalkashin sirar shi shi kuma manzo Allah mun sani wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ba wani abu wanda manzo Allah zai furta kace a wai san ran shi ne ko abin nan ya burge shi a duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai furta muku to tabbas wannan wahayi ne daugun ubangijin shi abinda ba wahayi ba yana hadi muku yace muku wannan ba wahayi bace shawara ce kamar mun sha bayani akan shawarwari da sahabbai suke bashi ko shawarwari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kawowa sahabbai za su dauke shi wahayi ne ko kuma a'a abinda ka gani ne a iya ra'ayinka idan yace abinda ya gani ne a iya ra'ayin shi za su ce to ba haka bai kamata ai ba kaza ya kamata ai wannan kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma umarnin da aka bayyana mai shine faizu wa shawiruhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah in ga wani hali ka shiga ya kai manzo Allah ka shawarci waɗannan sahabban naka wannan wazirorin naka ka shawarce su idan aka zartar da hukunci to ka dogara da Allah shine yake bayyana mana ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga alqur'ani na to wajibin mu ne a gare mu mu wajahanci duniyar nan da abin da gare mu mai tsada abin da ba kowa ba ubangiji ya bashi ba abin da ubangiji ya zaba ya bai wannan al'ummar na daga mu'jizar da ta fi karfin kowace mu'jiza shine wannan alqur'ani wanda aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin ci gaba da bamu labarin abin da ya wakana a cikin kacin garin Habasha bayan dogon zama da suka yi yanzu to an samu labari cikakken labari akan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu aminci a cikin garin Madina, yayi hijira daga garin Makka ya kai zuwa garin Madina, kuma a garin Madina ya samu aminci, kuma ya kawwara daular shi, yayi kaza yayi kaza yayi kaza. To yanzu me ya kamata a yi? A tattaro tun daga daula ta musulunci, a tattaro daga can a dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda babu wani wuri wanda ya dace a zamana. Ai manzon Allah kullu yana bayyana mana al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, garin Madina shine mafi alkhairi a gare su inda sun sani. Kuma babu wata shakhsiyya wadda ta kai shakhsiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ya tantanta din daga ina kake ka buga ka tayi gunshi dindan ka zanna tare da shi kamar kamar garin Madina. Kai bayan mutuwar shababi aka umarce mu, aka ce mana manzo Allah ya umarce mu la tashiddu rihala illa fi salatinku, kada ku yawaita bulaguro ka nika gari ka ce a'a na tashi daga nan garin zan tafi wuri kaza zuwa ziyara, yace in ba wurare uku ba na bauta ba. Yanzu ana mana yace da kai Makka masallaci nan Ka'aba, sannan masallacin shi sannan Baitul Maqdis. To ka gani a halin bashi marai yana kwance cikin ƙasa, aka ce min ka tattara ka tafi zuwa ga wancan wurin ziyara. To ina to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rai sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira yake cewa ba su taba ganin magari yayi duhu ba, yace herin lokacin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, yace garin yayi bakikkirin kowa ya rasa inda zai sa gaban shi. A halin yana rayi kwatankwacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kwatankwacin mutane daidai lokacin da yake kaiwa tsakiya, yake haskaka ko'ina da ko'ina hasken watan da yake dishashe wannan kananan mutacen namu. Wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madina. Mutuwar shi ta kawo duhu ya duhu a garin Madina. To lokacin da zama yake zama aka samu nutsuwa a can, malai sai ya kawo yake ce mana ahdal muhajiruna min al-habasha ila makka, muhajirai wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Habasha sun dawo garin Makka. Wa ta'akhkhara sayyiduna Ja'far ila 'ami fathi Khaybar, shi kuma Ja'far radiyallahu anhu ya jinkirta zuwa lokacin da aka bude garin Khaybar. A lokacin nan ya zo gun manzo Allah ya zo garin Madina, kiran shi direct daga Habasha garin Madina yake. Yake cewa wa fariha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi qudumihi, manzo Allah bin tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi horin ciki, iya horin ciki da zawwa Ja'far yarda Allah shi tabbata a gare shi. Da kai Imam Al-Hakim isnadi mai kyau ya kawo hadisi yake cewa an Shu'abi قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر تلقاه جعفر فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال ما أدري بأيهما أنا أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وأنا أثر عندك حديث من عندك إمام الشعبي يكي تيوى lokacin da Ja'far ya dawo, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yakin Khaybar, bayan an bude Khaybar ta komo hannun musulmai, yake cewa talaqahu Ja'far, Ja'far shi kuma ya shigo garin Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana Khaybar. Lokacin da manzo Allah ya shigo garin Madina, Ja'far sai ya huskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, faltazamahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya lizumce shi. Wa qabbala bayna aynayhi, yasan ba kankanin katankane idanuwan shi kenan, ina kenan goshin shi. Wa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma adri bi ayyuhuma an afrah, ban sani ba da wanne zan yi farin ciki. Bi qudumi Ja'far, zawwa Ja'far daga hijira daga garin Habasha zawwa garin Madina, ko kuma an bi fitar Khaybar, ko kuma budin da Allah ya bamu na ƙasa ta Khaybar ko na gari na Khaybar, bai san ba wani zai yi farin ciki da shi ba. Ai can bayan mun karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yake cewa mafi kamantacce niyya da bangaren halayya da bangaren siffa, yace babu kamar Ja'far yarda Allah shi tabbata a gare shi. To wannan farin ciki ga babban ka dan uwanka ya taso a lokacin nan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gare shi, wanda gare shi tsunaru ne da kai halin shi yana tare da shi ko, sannan da kai shi wannan Ali ibn Abi Talib yana tare da shi, to kuma ga wani nan Allah ya kawo shi Ja'far. Ai dan uwa ne,
shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bin sani ba da wanne zai yi warin ciki zawwa Ja'far ko kuma budin da Allah ya bamu nasarar da Allah ya bamu ta bude garin Khaybar ash-shahadatu fi sabilillah da in lokacin da aka ce ga gudunmuwar da wani ya bada to za a rayu wani lokaci kuma lokacin da zai mai da ahran da ubangiji ya bashi haka kuma rayuwa ubangiji ya tsara mana ita kullu nafsin za'iqatul maut babu wata rai face da ita ta dan mutuwa wata za ta dandane ta a saman gadanta wata kuma a'a za ta dai ta neme ta ne ko za ta same ta a fagen yaki lokacin da ake huto na huto da abukan adawa kenan ita ce mutuwa ta shahada to mallan yake zuwa yake ba mu labari yake cewa wannan bawan Allah Ja'far ibn Abi Talib zai shahada dan daukaka kalmar la ilaha illallah akwai hadisi wanda imam Ahmad ya kawo dogon hadisin din da mallan ya dan ciccire shi anan ya kawo riwaya ta kusan dai da kai abubuwan da babu a hadisin da yake kuma bayan abin da yake cikin musnad da mallan yake cewa kharaja Ja'far radiyallahu anhu amiran fi ghazwati mu'ta li muwaqati ar-rum Ja'far dan Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi ya huta a matsayin jagora na rinduna a wani yaki wanda mun yi bayani akan shi shine ghazwatu mu'ta dan haduwa da mutanen Rubawa shine farkon yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi ya shirya rinduna duddanta ta yi ta hadu da Rubawa ina tunanin a baya mun dan yi bayani akan ghazwatu mu'ta ko to a gulguje dai mun san abinda ya haddasa ghazwar nan yakin mu'ta ya kasance hanya ce ta Rumawa da kai Basra akan hanya mutane musulmai daga garin Madina suna zuwa suna fatauci daga garin Sham suna dauko kayan abinci suna kawowa to su kuma ga Rumawa sai suka kasance a tsakiyar hanya na daya suna gallazawa musulmai azaba na biyu su kwace dukiya wannan abin kuma yana tayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hankali to a lokacin nan mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi saboda addinin musulunci addini ne na aminci addini ne wanda kullum ba wada ba yake nema ba ba tarzoma yake nema ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rubuta wasiqa ya baiwa al-Harith bin Umair al-Azadi ya bashi yace mai abinda nake so ka tafi Basra dai daga cikin gariruwan garin Sha wanda Shurahbil bin Amr bi Shurahbil bin Amr al-Gassani yake jagoranci ka kai mai wannan wasiqa tunda fadake nan musulmai idan sun fito daga Sham ne sun biyo ta nan kuma shi yake gallaza musu azaba sai ya bashi wannan letter din ka kai ka kiraye shi zuwa ga musulunci sako ne zuwa gare ni shi kuma a ko kahurci a kahurce ba a kashe dan sako dan sako idan ya zo za a girmama shi za a amshi wasiqar shi idan ta kama a mayar mai da sako a mayar wa wanda ya aiko shi da wasiqa a ce mai ka dakata zuwa lokacin da zamu yi shawara sai a mai da ma wanda ya aiko ka wasiqar da ya kawo idan ko bata kama ba to mun amshi sako da hiyarka to shi wannan Shurahbil bin Amr al-Gassani kullum sai ya kama wannan dan sakon na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe shi shi kuma a ka'ida ta musulunci in aka aika maka dan sako ka muzanta wannan dan sakon ka ci mutuncin shi ko kuma ka yake shi ko ka kashe shi to hakika kamar kai declaration yaki ne tsakaninka da kai da daular ta musulunci wannan abin ya bukantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rai ya kumtata manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi a lokacin nan manzo Allah ya ce to a tattara runduna wanda za ta tafi ta fara yakin wa'inda Rubawa dalilin sakamakon aika-aikar da suka aikata kai tsaye aka hada runduna wadda ta kai adadinta 300 daga cikin sahabban manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi to shine dan mallan ya kawo hadisin yake bada labari a lokacin nan manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya dora tutuwa game da mutane guda 3 ya baiwa tuta na farko Zaid bin Haritha sannan yace idan aka kashe Zaid bin Haritha Ja'far da Abi Talib ya amshi tuta idan an kashe Ja'far da Abi Talib Abdullah bin Rawaha ya amshi tuta wannan hadisi ne wanda yake cikin imamu wannan Imam al-Bukhari da Muslim sun mutar da wannan hadisi to lokacin nan aka shirya runduna aka wannan hata daga lokacin da kai wata magana wanda Ibn Hisham ya kawo a cikin littafin Sirat Ibn Hisham ya kawo yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani za a ba tuta idan ya mutu wani za a ba mai idan ya mutu wani za a ba wani bai hude yace to in dai wannan manzo ne na gaskiya yace to waɗannan mutanen guda uku ba wanda zai dawo yace su sun kasance a lokacin sa a cikin at-taura abin da yake a rubuce yake cewa daga lokacin da za a ce manzo ya ce wani kai zaka jagoranci yaki bayan kai wani zai jagoranta bayan kai wani zai yace in mutun 100 aka in mutun 100 aka zana yace ba wanda zai dawo gida dukkan su mutuwa za su yi shine lokacin nan an yicece ku ce akan in wani ya mutu wani zai amsa wani ya mutu wani zai amsa lokacin nan duka kowa yayi bankwana da iyallan shi dama mi suke nema shahada suke nema sun sani dama ko ka zauna a gidan da ya mutu sai ta zo in ya aka yi fa innahu mulaqikum ko in aka kasance dai ita dai hira tarar da kai to amma dai mi ake so ta tarar da kai cikin goniya ta tarar da kai a wani bangare wanda kai kanka ka sani idan ka tarar da ubangiji insha Allah kana daga cikin ashabul yamin to shine nan lokacin nan Abdullah ibn Rawaha yayi kuka yayi kuka yayi kuka iya kuka sai aka ji tsoron ka aje ko wannan abin ne tsoron mutuwa ne ya sanya Abdullah ibn Rawaha yake kuka sai Abdullah ibn Rawaha yake cewa wallahi tallahi wa bari in kubutar da kaina yake cewa wallahi ba wai dan san duniya bane ba ko wani abu wanda nake da anan shine yake sanya ni kuka yake cewa abin da yake sanya ni kuka wata aya ce ga tuno wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da ita aya da take cikin suratu maryam ubangiji yake cewa wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatam maqdiya in a wani hali ka mutu sai ka bi ta kan wutar jahannama in ya umwaye kai ka bi ta wutar jahannama wannan ubangiji ne aka an riga ya an buga sama akan haka kowa sai ya bi ta kan wutar jahannama yake cewa abin da yake sa ni kuka ban sani ba yaya al'amarin ya zai kaya da ni kalli imanin Abdullah ibn Rawaha daga cikin mutane 3000 a ce wani kai zaka jagorance su ka sani wannan mutumin ba abin za ba ka san wannan mutumin ba da yake da sauran 3000 ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka jagorance su bayan wani ya mutu bayan wani ya mutu amma dai gashi ne yana kuka ya ce ba wai sarau bace ba ba wai kin mutuwa bace ba ba san duniya bane ba a'a idan mun mutu yaya zan mu shiga gidan aljanna idan mun mutu yaya zan mu tarar da ubangijin mu wallahi wannan tambayoyi ne wanda ya kamata mu ringa sanya su cikin lissafin mu in na mutu yaya za in mutu a wani hali za in mutu to in na mutu yaya ubangiji na zai amshe ni idan ya amshe ni shin ya mini gafara shin ya sanya ni daga cikin makusantan shi shin ya sanya ni cikin mutanen shi ɗan hannun dama ai ka sani da amma a gobe kiyama mataki uku ne ulaiikal muqarrabun ko Allah sanya mu daga cikin su sannan kuma ashabul yamin ko sannan ashabul shimal Allah kiyaye mu kullun ka ringa addu'a Allah sanya ka daga cikin almuqarrabin idan ka samu almuqarrabin to kai wai hisabun ma fa kuna takama za a ce muku shiga gidan aljanna Allah sanya mu daga cikin su to yake cewa ga abin da yake sanya ni kuka wannan ayar wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatam maqdiya to shi ne lokacin da aka tashi za a huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma sahabban shi wasiya yake ce musu ku yi yaki da sunan Allah kuma ku yi yaki dan dawo kalmar la ilaha illallah ba wai dan ganima ma ba dan ja ba dan ba dan ba dan jaramta ba ko wani abu ba ku yi bismillah lokacin da za ku yi fara yakin ku kuma ku sanya wa zakatan ku za ku yi ne dan Allah dan dawo kalmar la ilaha illallah kuma ku yaki duk wanda ya kahura cewa Allah kuma ku yi yaki kada ku wuce gona da iyaka kada ku kashe yaro kada ku yi tamassuli kada ku kashe lattijo kada ko wuraren bauta kada ku rushe su kada ku kashe malaman coci wanda su yake ku ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana musu ga abin da za ku yi to hadisin da zai kawo mana wannan takaitaccen bayani ne da yake tun baya ina tunanin mun yi bayani akan abin da ya wakana gazwatu mauta hadisi daga Abdullah dan Qatada yake cewa ba'sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jeshul umara manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya aika wata runduna wadda ake ce mata runduna wadda runduna ta jagoranci ita ce ake kiranta jishul umara wa huwa jishu mu'ta ita ce wannan rundunar ake kiranta rundunar da ta tahiye ta yi yaki a wani gari wanda ake kiran shi mu'ta mu'ta a yanzu a halin da ake cike da kwai kasar Kark nan cikin Lebanon tana nan tsankaninta da ita da Kark kilo 12 idan ka huskanci kuma Oman capital in ita wannan in Yemen afwan Yemen ba Lebanon ba idan ka tayi tsankaninta da ita da Oman kilo 114 a wannan wurin mu'ta take yake cewa wannan wurin da aka sanyawa inda aka gubze wannan yakin aka sanyawa wannan yakin da sunan wannan wurin shine mu'ta yake cewa wa qala ya kawo dogon hadisin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alaikum zaidun na hore ku akan ku yi wa Zaid biyayya a matsayin shi na jagoran wannan runduna shine yake cewa ai Zaid bin Harisa shine Zaid dan Harisa masoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda an gaza ganewa yaya tunda da kai wa'ansu daga cikin sahabo manzo Allah suke cewa waɗanda suke hutuwa daga karkara suke zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa idan mun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana mu'amala sai mu yi zaton mun yi kowa manzo Allah yayi kowa sabu a cikin sahabban shi yace amma dai idan za a tambaya waye ka hiso sai yace Abubakar ya hiso a cikin sahabban shi amma dai kuma Zaid yana da wata matsaya a zuciyar manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi shine wanda ake kiran shi da Zaid bin Muhammad aka manta Harisa har zuwa lokacin da Ubangiji ya sarkar da aya ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina baya yuwa wani yayi tabanni ya dauki dan wani ya maida shi dan shi dan da ba naka ba gace a ai dan wani dan wannan ya koma dana yanzu kurmuzu a kiraye shi Zaid bin Yasir wannan haramun ne kat'ana a cikin addinin musulunci danka ne wanda ba naka ba kuma in kana iyawa ka kyautata mai yanzu ya ci arzikinka ya ci amma dai ba hira a kiraye shi da sunanka ai mi yawa kana Zaid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura mi Zainab bintu Jahsh wanda take ba tsarar shi ba radiyallahu anhu idan ana cewa ba tsara ba kamar zaka ji magana kamar bambarakai ga sahabban manzon Allah a ce wata sahabiya ba tsara shi ba amma dai kuma addini ya nuna mana idan za yi aure da kai al-kafa'a wani a ce kufu in wani ne wani tsarin wani ne idan ka tashi yanzu misali kai ka tashi ka ce yau wani ya hita ba ma kusa da kusa tsakaninku ka ce din ya shi kake nema ka aura to ka sani koda ta bada amanna ayi auren to kai kuma ka shi dadin aure ba to shine abin da yawa kana shi Zaid entaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maula ne to aka dauki diyar babban gida dalilin addinin musulunci dalilin umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dalilin nema na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da alwali game da waliyin Zainab akan ina san a bani auren Zainab zan baiwa yaro na Zaid bin Harisa da kai wata magana da za a yi kuma bayan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake da suna yake cewa makana lin nabi makana lil ladzina وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هكا لوكا أورا جلبيبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنا زمنا أتكم مسلا تنشي ما أي يارين ينزوه تيو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ما أي ياتا كنما تشي تتوروني تكي نيمم مدية تكي نيمم مدية أورا يتا أغنكا an bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautadiya shi kuma ai da bai umra'atan mu'minatan in wahabata nafsaha lin nabiyyi in arada an nabiyyu an yasangiya khalisatan laka min dunil mu'minin kai sai manzo Allah yana zamani wata tace ta bada kanta manzo Allah in ta bi kurmi yana iya sa ta daki ta zama mata shi amma dai kuma khalisatan laka min dunil mu'minin ba kai ba aka ce ba wannan ya kibanta ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yiwa dan kai kana ya shehu idan an zo wata tace ta ba da kanta kace to shikenan wannan ta zama matan mu a'a wajibi ne sai an yi abin da ake yi a cikin addinin musulunci sai waliyinta ya bada ta an kawo an bada sadakinta koda an kirayi sunan sadakin ba a meka shi ba an kawo shaidu guda biyu sannan aure ya tabbata to amma shi manzo Allah yana da haka manzo Allah sai jima a tsaye to kamun wannan mutumin yazo ka sani mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ke cewa julabi ba wai julabi bai akai ba kawo shi ya akai ba kai aure ba har yanzu ba sai ke cewa manzo Allah ana kasit ni ma na riga ni nayi tsawa idan an ce alkasit shine wanda ya kwante yayi tsawa a kasa kaya a kasuwa a rasa wanda zai saya to shi kuma Allah ya halice shi gajere ne gajarta ma wanda take mummuna gajarta kuma huska shi batta da kyau ba bai da huska wanda take ta wanda za a kalla a tabirge kuma wannan haka ubangiji yake halitta ya khluqu ma yasha wa yakhtar haka ubangiji yake halitta abin da yake dama yake cewa manzo yace yace a kai kokari manan kai aure yake cewa ai wace zata aure ni bayan ni nayi tsawa kurum sai ga wannan mutumin yazo ya kawo tallar diyar shigun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me ya danyi shiru yace yo julabibi kana son ta eh dariya yana so mata a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me ka tahi ka cewa ma'ahiyarta ina neman mu julabibi aurenta ya koma gida ya koma yace ga abinda manzo Allah yace yana neman mu julabibi aurenta an tahi a neman mu diya auren manzon Allah kuma sai gashi nan an dawo ana neman mu julabibi wanda a cikin sahabbun ma ba kowa bane ba baka ba a daukar shi duk da idan an ce ba kowa boye ba a kowa bangaren zuciya ba inna allaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum aw kama qala Allah ba wai ga yanda kake ba mumuna kake gajere kake dogo kake ba shi ne yake kallo abinda yake cikin zuciya shi ubangiji yake kallo aka zo aka fadi wa ma'ahiya aka ce ga abinda fa aka zo ba manzo Allah yana neman mu julabibi a ran yake ta ce haba ya zai in baiwa julabibi diyata wannan diyata zan baiwa julabibi diya tana cikin daki ta ji abinda ake fada ta ce ya zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci ku ce a'a ta ce ma'ahinta ta hika fadi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yarda na amince to da ko wata magana aka zo aka ce wa manzo Allah a amince manzo Allah ya kullawo julabibi a wuri julabibi yana cikin ya an kawo mai amarya yana saduwa da ita kai tsaye aka ce a hutu a tayyaki julabibi ya hutu da makaman shi ya kama hanya aka tahi irin sariya ce wannan dan sumame da ake kaiwa kananan zanguna julabibi ya tahi sai ga julabibi in ka an kashe shi aka zo aka tattara gawawaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa halif taqattub ahadan shidda kai wani wanda kuka rasa a cikin wa'inda muka huto tare da su sabai suka ce babu kowa wa'innan su ne kadai wanda aka kashe yace a tayi abincika su kuma sahabban kaga wanda an huto da shi ba a san ma da an huto da shi ba ai ka sani ai ba a daukan shi a wani ana a zo a gani ba manzo Allah yace a tayi abincika can an bincike sai aka samu julabi bayan wani dutse ya fada mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi da hannayen shi ya dora shi a saman cinyar shi sai da aka yi wa julabi Ibrahim aka binne shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabke shi aka binne shi matan nan tana kare idda sai ga manyan sahabbai saboda wannan ya nuna iya kima iya matsayi na julabi ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada hankali akan shi a nemo shi aka nemo shi ya rike shi a hannayen shi ba su albarka ya dora shi kan cinyar shi har sai da aka yi mai rami sannan aka binne shi wannan mutumin kuma da kai manganu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi akan shi na irin ta goma shi da ya samu albarkacin wannan shahadar da yi matar shi tana kare inda sai ga manyan sahabbai suna turowa ana rigaye wa zai arun matar julabi to kaga wannan wani abu ne da bata yi auren ba da ita ma bata san bo wannan gana basa ba shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna bayani ne akan Zaidu shine bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an sabkar me an jame kunne an haramta tabanni ka kirayi dan wani da sunan danka a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka sake duddan a ƙara rushe wannan al'ada aka ce to ga matar shirin ya saki muna bayani akan kufur tsahara to saboda tsaharin ita Zaidu ba tsaharin Zaidu bace ba wannan zamantakewa ta gagara kullun Zaid yana kawo kuka gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin da Zaid da ya gaji kamin ya kawo manzon Allah shawara a bashi hakuri yace ke tahi na saki ki to bayan ta gama idda ubangiji a sabab bakwai ya daura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aure da Zainab ya ci hashi shine ai duk lokacin da kishi ya motso a cikin matekun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aza ce to ni ma na sha gaban kuha ni da ubangiji ya dau al'amari na ya daura mun armi a saman bakwai shine ai falamma qada zaidun minha wataran zawajnaka halikai la yakuna ala almu'minina haraju fi azwaji adiyaihim idza qadu minhunna watara sai malam ya ci gaba da ce mana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in usiba idan aka samu zaidu dan harisa aka kashe shi fa ja'far ai ibni abi talib to yanzu fa ja'far shi zai dauki jagorancin wannan randuna yake cewa fa in usiba ja'far idan aka samu ja'far aka kashe shi fa ibni rawaha to abdullahi dan rawaha shi zai dauki jagorancin wannan randuna fa wata ba ja'far kai tsaye da aka bada wannan umarni ga wanda zai jagoranci runduna ga na biyun shi ga na ukun shi Ja'far sai ya miƙe tsaye idan an ce alwasab idan yana zama ne aka ce wasaba kenan sai ya tashi tsaye idan kuma yana tsaye ne aka ce wasaba kenan ya zama da to Ja'far sai ya tashi wa qala sai yake cewa bi abi anta wa ummi na bada fansan ma'ai na bada ma'ahiyata na bada ma'ahina akan umfan shi kai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to nahi ka an kaina wannan kuma shine haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu wajibi ne duk abin da zai taba haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne mu fansar da rayuwarmu mu fansar da rayuwar iyayenmu da kakanninmu akan mu kare haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na bada ma'ahiyata na bada ma'ahina akan umfashe ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sheke nuna maka girmamawa iya girmamawa ta Ja'far da yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma kuntu arhabu an tasta'mila zaidan alayya yake cewa da dirana babu wani tsoro babu wani fargaba a gabana dan wai ka sanya Zaidu ya kasance jagora a kaina me yake nihi maganar mu dai zan mu dawo kanta Zaidu wane ne Zaidu intaccen bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ja'far wane ne Ja'far ba Quraishi bani Hashim dan uwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai sai aka dauko Zaidu aka ce Zaidu zai jagoranci Ja'far kamar maganar da kai wani bambar kai a cikin ta to saboda Ja'far ya yanke dukkan mata sukan mai suka ko wani tunanin mai tunani akan an sanya intaccen bawa akan shi jagorance shi yake cewa babu wani tsoro babu wani bakin ciki babu wani abu wanda wata dalila ko wani abu wanda zan ji wanda bai yi ba a ce an sanya intaccen bawa ya kasance jagora a kai wannan shine abin da ya dace akan haƙƙin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma in ya akai abu cancanta ake leƙawa cancanta ake leƙawa in waye aka sanya shine ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin wasiyyar da ya bada wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyyun idan koda wani bawa ne ba habashi aka kawo aka ce shi zai jagorance ku a cikin tahiyya ta addinin musulunci yake cewa to wajibi ne kuma biyayya shugaba ya ce a wannan tahiyyar da muke yi an sanya malam Musa ya jagorance mu to wajibi ne mu yi mai wannan in ya malam Musa yake wajibin mu ne mu yi mai wannan to wannan shine addinin musulunci ya lazumta addinin musulunci ya sanya wajibi ne mu yi da'a ga wanda aka sanya shi jagora a gare mu ita kuma tahiyya ta addinin musulunci matukar an ce mutum biyu ne to wajibi ne aka sanya ya kasance da kai wanda zai jagoranci tahiyya ba a baka dawar ba kurum an sake ku kar hazuwa ba a'a wajibi ne mutum biyu kuke wajibi ne ɗaya ya dauki komandaman to kaza koda kai wanda ake jagoranta za ka yi wani abu to wanawa mun sauka wannan garin zan ta yi dan biya bukata ina da kaza ina da wajibi ne ko wadi me wannan shine tahiyya ta addinin musulunci shine ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imto ku tahi fa innaka la tadri ayu zalika khairu ai a wannan zaben da akai ba a san ba wane ne mafi alkhairi a ciki ba a shashe ne duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani amma dai kai Ja'far baka sani ba wanne ne menene mafi alkhairi a cikin wannan al'amarin da nazartar Zaid ya kasance jagora bayan shi sai kai bayan shi bayan kai kuma sai Abdullahi dan Rabaha haka kuma rayuwa take la ta daruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ko da a cikin diya ubangiji ya riga ya bayyana mana ba a sani ba wane ne zai yi kasancewa wanda zaka hitin more shi a duniyar ka kuma da gobe kiyamar ka aba'ukum wa abna'ukum diyanku ne iyayenku ne baka san ba wane ne idan ka war dukiya baka san ba wane ne zai amfana da dukiya wanda zaka hitin more shi da wannan dukiyar da ka bar me wanda ya ci gadanta wani zai maka abinda zaka ganshi a gobe kiyama zai maka sanadiyar shiga gidan aljanna wani a nan rayuwarka zai yi ta maka istighfari zai maka abubuwa na azu a gari kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani ku tahi mu san ban meye mafi alkhairi a cikin wannan tahiyyar taku ba fantalaqal jaysh sai wannan runduna ta ja gaba ta kama hanya zuwa ina zuwa mota falabisu ma sha Allah suka idan muna tsawon abinda ko suka yi tahiyya tsawon abinda Allah ya kaddara musu za su yi tahiyya daga garin Madina zuwa nan garin Mu'ta ko zuwa wannan falfajiya ko zuwa Mu'ta yake cewa summa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'id al-minbar wata rana ana zamne kurun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci sai ya hawo sun minbar wa amara an yunadi sai umarni an yunada sai umarni da ayi kira As-salatu jami'a azo a hadu kuma wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi idan da kai wani abu wanda ake so a isar ko wani sako na gaugawa ya samu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa mai shela yayi shela a hawo a ce as-salatu jami'a ba kiran sallah ake yi ba amma dai da kaji as-salatu jami'a to da kai wani muhimmin sako wanda ake so a isar ko mutane suka shigo masallaci wayanda suke ciki da mu ai da kai fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko makaranta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata taba gushewa ba da almajirai ba wayanda suke waje suka shigo wayanda suke ciki suka gabato gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana ukhbirukum an jayshikum shin bazan ba ku labari ba akan wannan runduna wanda muka aika zuwa Mu'ta ta muwajahanci rumawa innahum laqaw al'aduwa yake cewa lalle wannan runduna ta haɗu da abokan adawa ai ina tunanin can baya mun yi bayani akan sai da rumawa suka hada mutum har 100,000 suka hada kristoci na larabawa suka hada mutum ɗaya har 100,000 mutum 200,000 aka hada diddan azo a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen shi su kuma su wa'annan runduna ta musulmai da kila aka hada 300,000 a 300,000 har da kai sabbin shiga musulunci su Khalid bin Walid da sauransu duka yana dan watan shidda da yi musulunta aka hada da su wa'annan duka aka hada runduna ta yi 300,000 aka ce ku tafi ala barakatillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to wannan runduna 200,000 sun hada da 300,000 sun hada da 300,000 to ka gani ko da kiyasin waccan ayat kamun ayi nasakhinta aka dora kai ka sani al'amarin ba kadan bane ba in yakum minkum 20 sabiru da yaglibu 200 wa in yakum minkum 100 yaglibu 1000 min allazina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun amma dai ko ubangiji sai ka al'ada khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa yanzu an sauke muku da 20 suna iya haduwa suna iya muwajahanta 100 su kare su 100 suna iya muwajahanta 1000 su kare da su amma dai yanzu da aka gani da kai dan rauni a ga tare da ku da kai sabbin shiga musulunci ga wani ya shigo dan kaza wani yanzu abinda aka yi an rage an ga irin raunin da gare ku yanzu in 100 gare ku to 100 suna iya muwajahanta 200 su nasara a kansu amma dai kalla 200 akan 300 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa usiba zaidun shahidan an samu zaidu kuma zaidi yayi shahada fastaghfiru lahu da haka ku neman mai gafara sun ba akhadha liwa ja'far yake cewa bayan shahada da zaidi da yi kalkashin umarni da muka bada ja'far ya dauki koban da mai yaki yake cewa fashadda 'alan nas hatta qutila ya tsanantawa mutane ko kuma abin yayi tsanani game da mutane har sai da aka kashe Ja'far yarda Allah shi tabbata a gare shi ثم أخذه ابن رواحة بعد موت جعفر سيغا عبد الله بن رواحة يا أمشي وننتوتا فأثبت قدمي حتى أصيب شهيدا يا تبتر دقيش أكتشو ونن ياكي السيد أكا ساميشي أكا كشيش أمزين شهيدي ثم أخذ اللواء خالد sannan yanzu kurum ana tahiya ga tuta ta fada a hannun Abdullahi bin Rawaha ga zai ga Khalid ya garzayo Khalid ya amsa tuta walam yakun min al-umara yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace Khalid bai kasance ba daga cikin jagorori ba wanda muka ba su damar su amshi komandancin yakin nan ba yace huwa amara nafsahu yace Khalid ya dora kai shi jagoranci wannan yakin wannan sune mazaji a duk lokacin da kaga ka cancanta akan abu to wallahi ka kai kasa a guyuwa ba da ba da kai wata maslaha a karma da al'umma to kai kokari ka shiga gaba ka ja ka tafi yake cewa Khalid an kashe Abdullahi bin Rawaha Khalid ya amshi tuta amma dai bai kasance daga cikin wa'inda muka ba su lamarin muka umurce su rike komandancin yakin nan ba amma dai Khalid ya sanya kanshi yayi dizinyan kanshi a matsayin jagora na wannan runduna yake cewa farafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usba'ihi manzo Allah bai tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi sai ya daga yatsotsin shi wa qala sai yake cewa Allahumma huwa sayfun yace ya ubangiji ina roƙonka ka sanya Khalid ya kasance shine ya kasance takobi ne min suyufika takobi ne daga cikin takubbanka addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne a cikin yakin Khalid yake cewa takobi ɗe har takobi bakwai Khalid ya lalata a cikin wannan yakin dukkansu idan an dauko babu komi illa kan sun kare sun kakkare saboda yaki ne na azu a gani 300,000 yake cewa ya Allah ina roƙonka ka sanya Khalid takobi ne daga cikin takubbanka fansurhu dan haka ubangiji ka bashi nasara kuma wallahi Allah sai dai bashi nasara saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a wannan yakin musulmai suka yi nasara wani salo da Khalid ya dauka an shiga 300,000 ai idan an zo da kai runduna kamar yadda muka yi bayani a can an yi maimana an yi maisara an yi muqaddima an yi mu'akhira da kai wa'inda aka sanya su kasance hannun dama da kai rundunar da aka kakkasa wa'innan su kasance dama wannan su kasance gaba wannan su kasance a gaba wa'innan su kasance a tsakiya wa'innan su kasance a baya an tahi ana ta fafatawa abi yayi tsanani an kashe komandodi guda uku Khalid da yake katandansa in yakin yakin yana buƙatar a sake mai akala kai tsaye Khalid sai canza waɗanda suke bangaren dama su koma bangaren hagu waɗanda suke bangaren hagu su koma bangaren dama wanda suke gaba suka koma baya wanda suke tsakiya suka yi gaba canza tiktak in yakin nan yana yi su kuma rumawa da suka ga haka shi suka ja da baya shi kuma Khalid me yake so so yake ai insihabi a dawo baya wannan bai cikin ayar da ubangiji yake bayyana mana wannan cikin anfal wannan ayar wadda take bayyana mana wa man yuwallihi yawma idzin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah lokacin da aka shiga fagen yaki duk wanda ya juya baya in ba dan daidaita salon yaki ba ko danya yi wani sabon tashi ya kai dauki zuwa ga abkan adawa to hakika ya hadu da hushin ubangiji da za a kashe shi ya juya baya dan wuta yake to Khalid ya leka ya gani kurum wannan rundana ba wani abu da za a iya mata illa a ja baya a saurari jiran a kawo dauki daga garin Madina a kara musu daga cikin rundunar da kare su to lokacin da ya canza akalan yakin kai tsaye rumawa sai suka ja baya da kristoci na larabawa suka ja baya sakai zatan ai daga Madina an kawo wa Khalid Ramford runduna ta musulmi ta samu Ramford kenan kan mu shiga suna ɗan kadan innan ga abinda suka mana to idan Ramford ta zo miye za su iya mana sai suka ja da baya Khalid ya ja da baya wa'ince sai suka ci ta kare shi kuma Khalid sai ya ja da baya to shine mun karshen da yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musulmi su suke da nasara a cikin wannan yakin to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana yake cewa malin da ya kawo yake cewa fa yawma idzin sumiya sayfullahi daga wannan ranar ne aka sanya wa Khalid sayfullahi al-musul takobin Allah sun matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in firu fa amiddu ikhwanakum ku huto da ku huto fifi da fifi diddan ku kai wa ɗan uwanku da diddan ku ku yi wa ɗan uwanku dadi ko ku ƙara ƙarfafa ɗan uwanku yake cewa wala ya takhallafanna ahadun kadda waninku yayi jinkiri ya ki hutawa bayan an yi wannan kira da huto a kaiwa rundunar wanda ta yi mota dauki fadafara nasu fi harra shadida yake cewa kai tsaye mutane suka huto a cikin wani lokaci wanda yake mai tsananin zafi suka huto diddan su kai ramfar zuwa ga wannan yakin na mota insha Allah za mu tsaya anan kasancewar lokaci ya ja abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda kuma iya ba kuma Allah ya iya mana shi ya kuma da amana arziki da suke mara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mara albarka ya yi wa zuri'a mu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka Allah ya ƙara ƙarfafa mu ya tabbatar da mu akan sunnar shi kuma ya kashe mu akan ta ɗan uwa da suke ƙasa ta Palestine muna fatan Allah ya ba su nasara akan abokan adawa Allah ya tsagaita wuta tsakankanin su ya ba su nasara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك